I wash my dishes, I'll be following a plan, till I see the brightness in every pot and pan. I am sure this point of view will ease the daily grind, so I'll keep repeating in my mind. Look for the silver lining whene'er a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you. Joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Da 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 da